zuwa Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da faɗaitarwa akan zama mazaunan ambatan Allah, wanda wannan mawdu'i ne muhimmi kuma wanda a yau yake da matuƙar munasaba ga rayuwa ta ɗan adam, musamman ɓangaren na biyu na cewa a fuskantar da al'umma musamman samari, akan cewa su gane an ba su wani abu mai matuƙar daraja. Amma illa kar a ɓannatar da wannan abin da aka bayar ɗin, an ba su dama ta rayuwa, an ba su dama ta su yi abin da za su yi, kuma na inda alheri ne kuma ba na alherin ba, duk dai an ba su wannan dama. Amma ya zamo a waye gari a koma, domin yanzu galibi samari yana da tafi da rayuwarsu kamar wanda aka ba kuɗi ne, takardar kuɗi ya sasa ta a wuta wai don ya didibe. Wannan ai ya kai matuƙar wauta, to yadda ake ƙato gaci akan abubuwa daban-daban wanda kai kanka a nan duniya ba za su kare ka da komai ba, sai ma dai su rikita ma rayuwa ƙarshenta. To balantana kuma a lahira ga abubuwa da yawa da za ka yi wanda zai amfane ka duniya ka da lahira, amma kuma an gamu da sharrin shaiɗan, an gamu da sharrin zuciya, an gamu da sharrin Yahudawa, a kullo da abubuwa daban-daban wanda suke ɗauke hankali. Wanda nake ganin wannan ɓangaren ba ai ba ƙaramin muhimmanci ne da shi ba, ina ma a ce iyaka shi ne, amma dai ba za a taɓo kaɗan-kaɗan kowanne, saboda akwai wasu wuraren da muke sa zuwa kuma na san akwai malamai da yawa da za su zo za su bayani, za su ƙara bayani a ɓangarori da yawa. Na farko ne babban abin da yake wajibi a kanmu mu gane, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana babban gata, gatan da ba wanda aka yi wa kamar sa. Allah ya yi mala'iku, ya yi halitta daban-daban, mala'ikun nan Allah yana faɗa mana ma yau in ba shi ba wa ya san adadinsu, wa ya san ire-irensu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, don nan da Allah ba wanda ya sani sai shi, sai shi kansa. To Allah yana da mala'iku, yana da halitta daban-daban-daban-daban wanda ba mu sani ba. Sannan Allah ga jinsin ɗan adam da aka halitta, an faɗa mana wani ɓangare na ɗan adam ɗin, ba kowane ɓangare aka faɗa mana ba, amma dai an faɗa mana wasu daga cikin labaran ɗan adam ɗin, an faɗa mana wasu daga cikin manzannin da aka aiko, wasu lan gaka su zama alaika min qablu, wasu lan gaka su sumu alayya, walaka arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Allah ya manzanni da yawa, an faɗa mana Qur'ani wajen guda 25, wanda haka malaman tauhidi suke cewa sanin wa'annan da ɗaiɗaiwarsu wajibi ne a kan dukkan musulmi, saboda in aka faɗi ɗaya daga cikin suke cewa wannan ba manzo ne na Allah ba, ko annabi ne na Allah ba, to ka ma fita daga addini gaba ɗaya. Amma waninsu daga annabawa ko manzanni, idan an faɗa ka ce ba annabi ba ne ko ba manzo ba ne, to ka yi ka tunkara babba, amma dai ba a ce ka fita daga addini ba. Amma duk wanda sunansa ya zo a Qur'ani, in kai mutum manzancinsa ko adabcinsa, to ka gama fita daga addini. Wanda wannan ya sa malamai suke cewa sani wannan annanzannin da annabawa guda 25 tafsila wajibi ne a kan dukkan musulmi, saboda ka a faɗi wani a cikinsu ya ce ai ba manzo ba ne ko ba annabi ba, a waye gari ya bar addinin gaba ɗaya. To manzannin nan Allah ya ɗaukaka su, kuma ya ɗaukaka wasu a kan wasu, yadda Allah da kansa yake faɗa mana tilka rusul farran la ba'rahum ala ba'd, ga sunan fa manzanni ne ake ta faɗa ma ake ta faɗa muku jinsocinsu, wanda manzannin nan ba wai duka suke ɗaya wajen Allah ba, Allah ya fifita wasu a kan wasu. Dukkan manzannin Allah ma'asumai ne, dukkan annabawa Allah ma'asumai ne, amma dai tsakaninsu akwai fifiko dangane da matsayin da aka ba su, da kuma irin yadda Allah ya ba kowanne daman ya samu al'umma da za su amsa kiransa. Yadda yanzu hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam an nuna masa annabawa a ranar alkiyama, ya ga annabin da yake daga shi sai mutum ɗaya, ya ga annabin da yake daga shi sai mutum biyu, ya ga annabin da yake da jama'a da yawa sun wuce a lissafa. Kaga wani annabi kenan har ya gama rayuwarsa mutum ɗaya ne ya amsa masa. Akwai annabi ma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a tsaye shi kaɗai, ma'ana ba wanda ya amsa masa kira da ya yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan annaba kenan da manzanni mu dokata wanda Allah ya yi mana sai ya sa mu karkashin tuta wanda yake shine shugaba da annabawan jagora na annabawan jagora na manzannin Allah shugaban halittar Allah gaba daya wanda bayan Allah ba wanda za a faɗa sai shi da an ce Allah to da an dawo maganar halitta manzon Allah shike kan gaba lafza fuka kulli kawni mujidda bitaraki mali taraki intaha wujud takarran fama amamaka khalq to kaka Allahu wal baraya wa rahu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zabe mu ya sanya mu al'umma wanda kuma wannan yasa duk al'umman da ake ba kamar gini har ya zamo gaggan annabawa nan da manzannin nan na Allah suna gori ina ma a ce sun samu shiga cikin mu yanda shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake faɗa ya manna karimu lahi law kana wahida min ummati khayrul halqi zaka maqalu annabi yasa duk da matsayinsa yana gori ina ma a ce ya samu shiga cikin mu wannan matuƙa daukaka ce Allah ya yi mana daukakan nan me yasa muka samu yanda sayyidi Hudayra yake faɗa ai dan manzon Allah ne kadai ba don wani abu ba al'umman da suka gabata mun wajen ayyuka ne mun wajen ibada ne sun fi mu amma albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba mu babban matsayi bushra lana ma shara al-islam inna lana min al-ilahi hablan ghayra munfasili jamal Allah da'ina lida'atihi bi afdal rusul kunna afdal al-umam to mun samu da albarkacin manzon Allah Allah ya faɗa mana wata magana a Qur'ani cewa to ga manzonin wanda ya ishe ku wanda za ku koyi lakar kana la kunti rasulillahi uswatun hasana li man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya faɗa mana har sai zamu koyi da manzon ku muna kan daidai wa in fakiruhu jahadaku shi yasa idan da tunani da hankali da hange da nutsuwa me ya abin da yake wajibi akan mu an dawo mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda matsayin mu koyi da manzon Allah Allah ya buga tambari ya buga mana cewa mun yi daidai duk abin da zamu babu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ta ga zama bata amma abu daya shine lalle in mun yi kan daidai muke shine kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan yasa gagga masana Allah na ci wa al'umma nasiha suke cewa abinda yake wajibi a kyale komi a dawo a dungu ma abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasu halul hazla wa qafu muhammadan wa illa tarawni dar jadda barai yasa yan kuwa menene babban abin ba a gaban baki dai a bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da albarkarsa muka samu matsayin da muka samu har ya zama wanda suke gagga manya a bayan Allah suna gori shiga cikin mu ba sai mu bi shi ba musamman kuma a wannan lokaci wanda dabi'u suka lalace mu dawo mai koyi da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama manzon Allah ya faɗa inna ma bu'istu liutammima makarim al-akhlaq an aiko ni ne da in cika manyan dabi'u matkar musulmi ba su yi rubo da kyawawan dabi'u ba to su tabbata sun bar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa yake faɗa cewa in kuna so in faɗa muku a cikin ku waye kuke kusa da ni wa na fito to ku sani ba wani bane wanda ya fuke dabi'a ala uhdirukum bi ahadikum ilayya wa aqrabukum minni majalis yawm al-qiyamati ahasukum ahlaka kesa muna tare naka muna kome mu ce mu musu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya koyar da mu yadda zamu zamo masoyansa ma'ana yadda shi kansa zai so shine mu kyautata da biyu matakar ba za mu cika alkawari ba matakar ba mu san mu rike amana ba matakar ba mu san mu gaskiya ba matakar gaba ɗaya ɗabi'un mu sun rikice sun lalace mu dawo muna da awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wasa muke in muna so mu tabbatar da cewa mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu dawo mu gyara ɗabi'un mu ya zama muna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me ye ma'ana kana musulmi ai mu'amala da kai ai alkawari da kai a samu kafirin da aka alƙawari da shi a irin nan ya cika kai baka cika ba ko wani musulunci Allah ya faɗa cewa masu cikawa da alƙawari su ne fada Allah inma tazakkaru qulul albab allazina yu'minuna bi Allahi wa la yanquruna al-misa me ya amfani a samu kafiri yana tausaya wa dan uwansa amma musulmi bai san ya tausaya wa dan uwansa ba me ya amfani a ce musulmi bai san ya sada zumunci ba wallazina yasununa ma amara Allahu bihi an yusala sifar musulmi kenan sifar wanda yake can kuma wallazina yakara hona ma amara Allahu bihi an yusala Allah ya ce a sada zumunci amma an juya wa zumuncin baya amma ana da'awar musulunci ana da'awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai sada zumunci ba taba samun kamar sa ba me yasa so yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a ce ta koya mana kyawawan dabi'u irin na manzo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mu ma ai an koshi ne dan ya gyara wannan ba abin da ya kawo a yau a rukunin duniya gaba daya kusan in ka duba sai ka ga rukunin musulmi su ne baya me ya kawo dabi'un musulunci ne an bar dabi'un musuluncin an ari dabi'u na shaitan an ari dabi'u na yahudawa an ari dabi'u na son zuciya an yafa a kai shi yasa a kullum baya ake Allah subhanahu wa ta'ala ai ya faɗa mana cewa yau al'umma ko kafira al'umma ce amma ya zamo ta gyara dabi'unta Allah zai kyale ta ce ta daurawar ta a duniya ba tare da an taɓa ta ba amma kenan ma'anar wannan in al'umma ba ta gyara ɗabi'unta ba ta zamo ba a san a cuci ba a damu da cewa a cuci mara ƙarfi ba a kyanta mara ƙarfi ba wanda zai magana a taimako ne don talaka waye shi ana irin wannan bayan shi ba mutum ne kamar kowane mutum da ransa yau wannan dan al'umma ta koma baya ai ba mamaki a yau a kasar kafirai aka taɓa wani musamman a ce ɗan ƙasar ne to daga shugaban ƙasa har ko wani wanda yake ƙasa hankalinsa ya tashi saboda za a ce me yasa an yi sakaci amma mu a nan sai a ce taɓa mutane musamman ba wasu masu gata ba ne sun danka daga wasu masu kuɗi ko masu mulki ko wasu masu wani dai matsayi na duniya sai a take haƙoƙin mutum yana ji yana gani ma ya ce shi ya haƙura to ba dole a kullum a ringa baya ba tunda dai za a take haƙƙin mara ƙarfi kuma a zauna lafiya inda za a taɓa wani a tashi ba a yadda ba a ga kullum su suke gaba su suke nasara saboda su sun gyara rayuwarsu wa ma kana rabbuka yuridu qurati zulmin wa ahaduha muslimun malaman tafsiri da yawa a nan suka ta cewa bi zulmin ana nufin bi kufrin aw bi shirki dan al'umma ta zamo kafira amma mata za ta yi muku da kyawun ɗabi'u Allah sai ya kyale ta amma al'umma ko musulma ce ta kyale kyawawan ɗabi'u shi kenan kullum sai a ga rayuwarta ba ya take kullum ba ya take sai a koma sai dai a kawo gwanjo ana sawa ana tuke sai kafiri ya gama amfani da tufafi ya turo a sa ana tukiya sai kafiri ya gama amfani da abin hawa ya turo a shiga ana tukiya sai kafiri ya gama amfani da injina ya turo ana amfani da su ana tukiya me yasa aka koma baya aka koma rayuwa ta kaskanci saboda an bada biyu na musulunci shi yasa wajibi a dawo a gyara abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafa wanda Allah ya faɗa mana matukar dai muna bayansa muna kan dede kuma ya faɗa mana in dai su kuna so shi Allah ya so mu to abin da zaki mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun kuntu fi qul Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum shi yasa kullun abin da yake kan mu musamman samari matasa a ringa duba abin da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam a ringa duba abin da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ana tukiya da ana san annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma ba a san hadisi sau da kafa ba sannan magana ta biyu akan dan adam mai kokari ya zamo a ringa samun sa tare da bayin Allah managarta to ba inda magana ta fi karfi ma irin a yau saboda a yau ne za a samu ga samari ga saurayi ya ware rabin awa da zai je makaranta ya ware rabin awa da zai je inda ake karatun Qur'ani ya ware rabin awa da zai je inda ake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya gagare shi ya san ya ware awa biyu ke kallon ba a ce tunda aka fara aka gama a gaban sa ne ba abin da ya tsere masa ya ga gwaninta da kowa a cikin ɗan wasan ya san ina aka yi nasara ina ne ba a yi nasara ba ya san me ya san me in an bar wannan kuma sai a ga koma game ga wani babban shaidanin na zamani waya a ɗauko a yi tayi wani sai kai karfe uku yana burasu wani kuma tun uku in ya farka har asuba burasu ɗin yake yi amma a ɗauko Qur'ani a karanta aya ɗaya aya biyu ai ta dakure a ga me Qur'ani yake faɗa wannan ya gaba saboda Allah muna irin wannan hali da muke sa ran zani na sa garin nan da ya kafu tun asali me ya kawo kafu gaggan masana Allah da suka tsaya suke tafiya bayan Allah aka tsaya akan lamarin Allah wanda a baya ana yi ba sassautawa yanzu ake wayan nan unguwa in ana faɗa nan da shekara 50-60 an riski wasu wanda suke Allah ya hore musu ɗan abin duniya amma abin da suke kullum a kan su taimaka wajen a san addini ba kaɗan ba a yi gida a ajiye don almajiri in ya zo a sauke shi a gida a samu gona a mallaka don almajiri malami in ya zo a ara masa ya noma ya samu abinci to a yau gaba ɗaya an sauya wa mutane rayuwa an ɗora su a kan wata gadar gari ba abin da ake sai irkaniya wanda shi yake kawowa kullum abu yake ƙara ta'azzar ana samun yara suna tashi sun fi ƙarfin gida sun fi ƙarfin unguwa dole ana je ana ganin suna cewa su ƴan unguwar ne amma suna abin da zai rusa unguwar a kullum saboda rayuwa gaba ɗaya ta kai ba kyawa wanda bai ko ba tsari tsari da da duk ake kai an gama rusawa al'umma shi shi yasa lamari da yawa ya lalace komai ma a yau an ce ya lalace ba mamaki shi yasa wajibi mu sai ya zame mu juyo da hankalin matasan wanda kuma wannan ba zai yi ba sai mu kanmu mun ƙara juyo da hankalin namu zuwa ga mazaune na bayin Allah dan adam ya tashi mai zikiri mai ambatan Allah mai salati da salami ga manzo sallallahu alaihi wasallam abinda duk ibada a iya cewa ba kamar sa domin duk sallar da kaiwa Allah Allah ba sallah zai ma ba in kaiwa Allah azumi Allah ba azumi zai ma ba in kai sadaka dan Allah Allah ba sadaka zai amma in kaiwa Allah salati dan kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah da kansa zai ma salati kuma akalla sai ya ninka da ka goma to me zai hada wani hanyoyi za mu bi da Allah mu dawo da zukatan matasanmu zuwa zukatar mazaunan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hanyoyi za mu bi zuwa mu dora samarinmu a kan zukatar mazaunan ambatan Allah wani hanyoyi za mu bi zuwa a kan mu dora samarinmu zuwa siringal zukatar ilimi ayo abin ya kai na kowa ya koka idan da da tunani ƴan shekaru kaɗan da suka wuce daga nan in kace za ka kulkul gidajen malaman da za ka je ka samu ɗalibi 30 ɗalibi 40 ɗalibi 50 ana karatu yau da yawa in ka je ƙarshen ta ma yara za ka tarar a soran suna ba wannan dan Allah gidajen ne suka yi asara ko ko al'ummar musulmi gaba ɗaya ai ba asara ce ta gidajen kaɗai ba asara ce ta dukkan al'ummar musulmi tunda matukar ba ilimi ba addini matukar ba ilimi to ba addini addini bai san a ringa abu canki faɗi ba ko kuma a ringa abu kawai da yadda zuciya ta tsara yadda ake faɗa duk wata bajintar da za ka yi a addini to ka fara ilimi sannan ne za ka san yadda za ka yi bajintar wadda take karɓaffiya a addini Allah wani malami yake faɗa wa kullum bandigar ilimin ya amalu a amalu mardudatun la tumar dadi yace zai wata majalta a addini amma zama majalta tasa bai dora ta akan ilimi ba to ya tabbata Allah ba zai karba ba ai gashi duk a hanari mun karanta cewa kada mukallafi ya ai wani abu ko menene ataya alama hukuman lahi fi wa yasal al ulama to sai muke wajen tambayar malama ana tambayar malama ga illoli da yawa da suka fito da aka sabo aka raba mu da malaman na kirki sai aka hada mu da wasu can wanda to wajen ka iya cewa ɗan jibuti saboda mutum da zai shiga redio kowa ya mun tambaya yanzu a nan take zan ba shi amsa akwai magana a irin wannan amma rashin sanin tsarin ilimi rashin sanin tsarin malamai shi yasa ake daukar wannan mayo ai shikenan sai wajen kawai ya ayyuka su tambaya an gan shi ba a gan shi ba wanda ɗaya daga cikin abinda malamai musamman masalatu suke faɗa shi kansa mai tambaya in ba a gan shi ba a ce ma za a gaggauta ba shi amsa da kuskure akwai kuskure a ce za a gaggauta ba shi amsa saboda mutane daban-daban ne matsayin saurayi daban matsayin dattijo daban matsayin tsoho daban akwai wata ruwaya da ake faɗa cewa wani ya zo ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama me azumi ya sunanci matarsa lalace ko ɗaya fayye sai wani kuma ya zo daga baya tambaya yaya ya ce a to me ya faru na farkon aka ce saurayi ne mai jin ƙarfi ne daga zumbantar matar ba san abin da zai kai ba saboda yana ganiya ƙarfinsa shi kuma tsoho sai ta yi ma ba zumbantar mata ba ko abin da ya haura nan yi jikin nasa ya riga ya yi la'asar abin da zai motsa daga gare shi ɗan kaɗan ne yasa ashe kenan ita kanta tambaya ma yadda ilimi ya ajiye kan ka ba da amsa ka ga shi kansa mai tambaya amma an yi abu ta rediyo ko ta waya a ce za a ba da amsa a ce an yi daidai ai kamar likita ne a ce likita wani zai yi prescription zai rubuta magani ba tare da ya ga mara lafiya ba an san likitoci na kirki ba sa yarda da wannan sai sun ga mara lafiya sun ga wane ne wani abubuwa ne suke damunsa tunda kowanne akwai matakin da ya dace a ɗauka kafin a ce ga maganin da za a dora shi a kai wani ta yi maganin ma da za a ba shi ya zamo sababin halakarsa saboda ta yi na fama da wani ciwo wanda ba ya karɓa irin wannan maganin amma in an gan shi an tabbata da cewa ga yi shi ya sa wajibi ne ‘yan uwa a dawo a rubuci ilimi ba da ilimi ba ba abin da zai ɗore a addinin musulunci Allah ya mana taimako, Allah ya mana jagora, wannan samari wannan yara matasa da suke kokari abinda da magabata suke na alheri suka ga cewa lalle-lalle a dawo da shi ko Allah zaka musu da alheri, Allah ya musu jagora a lamuransu magabatan da suka gabata, Allah ya ji da rahama a gare su, Allah ya mana jagora a dukkan lamura, abul qawli hadha, astaghfirullahal azim wa lakum lisa'iril muslimin. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته